looking at the security for the elections, we are set.
Babban Hafsan Hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loki Irabo. Yawa manema labarai ƙarin bayani bisa wani taron gaggawa na manyan hafsoshi da sauran shugabannin hukumomin tsaro akan shirye-shiryen samar da tsaro kafin yayin da kuma bayan babban zabe na ƙasa. General Loki Irabo yace sun kalelece jadawalin tsarin samar da tsaro yayin zaben da ma halin da ƙasar take ciki. Yace bayan an assasa baki ɗayan halin da ake ciki sun tabbatar da cewa idan batun samar da tsaro ne yayin zabe to ba matsala.
To address those peculiar areas.
Taron na manyan jami'an tsaron Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar Boko Haram ta saki wani faifan bidiyo inda take barazanar kawo cikas yayin wannan zabe. Yayin da ɗaya bangaren kuma kungiyar ƴan awaren kudu maso gabashin Najeriya su ma ke yin barazana domin kawo cikas yayin wannan zabe. Amma duk da haka babban hafsan sojojin ya ce wannan ba matsala.
And I like to use this opportunity to assure Nigerians that on the security front we are good to go.
General Irabo ya jaddada tabbatarwa ƴan Najeriya cewa in dai batu ne na tsaro yayin wannan zabe to ba matsala, domin jami'an tsaron sun shirya tsaf domin tunkara duk wani kalubalen tsaro. Kowa zai samu damar gwada ƴancin sa na yin zabe cikin kwanciyar hankali da lumana, kuma duk wanda yayi kasassaɓar kawo cikas yayin wannan zabe to tabbas zai yabawa a yazaki.
They will have a bloody nose.
Kalaman babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya kenan, General Loki Irabo. To ko me masana tsaro ke cewa akan haka? Major Bashir Galma mai ritaya mai sharhi ne kan sha'anin tsaron.
Wannan mitin da ka gani an yi shi gagarumin taro ne. Duk wani maganganu da wa'annan ɗan tarasi suke yi, a nuna musu dai jama'an tsaro na ƙasan gaba ɗaya sun shirya gargaɗi ne gare su, ko na Biafra ɗin ne ko na Boko Haram ne.
A gefe guda kuma, hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA na ƙara jaddada kiranta ga 'yan Najeriya domin samun nasarar gudanar da wannan zaɓe. Dr. Garba Abari shine Director General na wannan hukuma.
Abin da ake tsammanin su talakawa su yi, na farko su fito ranar zaɓe su kada ƙuri'a, na biyu su zamana masu kishin ƙasa, masu son zaman lafiya da lumana, na uku su zamana masu zuwa su kada ƙuri'a ba tare da an yi cinikayya tsakanin mai saye da mai sayarwa. Domin sayar da ƙuri'a illarsa shine idan ka siga ka sayar da ƙuri'ar ka to ka sayar da ƴanci.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.